Allah subhanahu wa ta'ala godiya, godiya mara iyaka, ya kuma imani, ku ji tsoron Allah matuƙar jin tsoro, ya ku mutane ku san cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halice ku daga rai guda, annabi Adamu alayhi salam, ya kuma imani, ku ji tsoron Allah duk wanda zai yi magana ya magana ta gari. Bayan haka nan ku san cewa babu magana mafi inganci ta gaske kamar maganar manzo Allah da kuma maganar Allah subhanahu wa ta'ala. ‘Yan uwa masu imani, ku san cewa haramu ne, ya zama haramu mutum ya ma ɗan uwan shi musulmi mummunan zato, zato ba na alheri ba, zato na sharri, wannan haramu, musamman kuma mutanen alheri, mutanen kirki, malamai, jagorori, uwaye da sauransu, duk wanda suke da wata fadala da wani salah, ya zama haramu ka ce mutumin banza ne, abun banza yake aikatawa, ko kuma abu kaza yake yi alhali ba gaskiya ba ne, ko ba yabo ba ne, to wannan haramu ne, wannan bai dace ba, ba tare da wani dalili ba, ba tare da wani abu magana ta gaskiya ba. Haka ‘yan uwa masu girma, kuma haramu ne mutum ya yi magana ga ɗan uwan shi musulmi, ko kuma mummunan zato ga musulmin da baka san shi ba. Yau ka taɓa ganin shi, ba ku taɓa gamuwa ba sai yau, ka ce a mutumin banza ne, aikin banza yake aikatawa, ba mutumin kirki ba ne, kai kuma baka san shi ba, a yau yau ne ka san shi, to wannan haramu ne, wannan bai dace ba. Asali shine adalci, asali shine al'adala, asali inda za a ce ma ga wani mai imani, to sai ka ɗauki siffan mumune ka ɗora mishi tunda baka san shi ba, mutumin kirki ne, yana bin Allah da manzon shi, yana yin addini yanda ya dace, yana riƙo da amana, baya ƙarya, yana gaskiya, yana kaza yana kaza, duk abin kirki, sai ka ɗora mishi, sai in ya bayyana ba mutumin kirki ba ne. Amma duk musulmi wanda baka san shi ba, to za ka mishi hukunci, hukunci na mumuni, mumuni baya ƙarya, mumuni baya zalimci, mumuni baya sata, mumuni baya kisa, mumuni cikin amana yake, mumuni yana sada zumunta, abubuwa na imani sai ka ɗora mishi. Amma idan ya bayyana mutumin banza ne, to lan kana da hujja ka yi magana, to amma haramu ne haka kawai ka ga mutum sai ka ce a mutumin banza ne, ba mutumin kirki ba ne, ko kuma daga nesa ka mishi hukunci, don wa masu girma wannan haramu ne. Babban saƙonmu a ranar yau shine idan za mu ma ‘yan uwanmu zato, mu yi zato mai kyau, mummunan zato haramu ne, bai dace ba bawa mai imani ya riƙa kallon ɗan uwan shi mutumin banza, in dai ba wani abu ya tattaru ba a gare shi ya ga cewa eh lalle wane mutumin banza ne, an yi nasiha an yi nasiha ya kasa gyarawa, amma dan yayi laihi sau ɗaya, dan yayi sau biyu, dan yayi sau uku, sai a ce a mutumin banza ne, ba a mishi nasiha ba, ba a ja hankalin shi ba, to wannan bai dace ba, wannan haramu. Asali shine mu riƙa kyautata ma juna zato. Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani mai girma yake cewa ya ku masu imani, ku nisanci da yawa daga cikin zato, don mafi yawan zato ma'ana zunubi, baka san abin da kai magana a kan ba gaskiya ne ko ƙarya ne, ka hodi ka ga laifi za ka samu, amma inda ka san shi, inda ka san ko shi wane ne, to kana iya magana a kan shi. ‘Yan uwa masu girma, mumuni ya dace ya nisanci wuri wanda za a tuhume shi, mumuni na gari wanda ba a ga alama ba a gare shi na cewa mutumin banza ne, babu zancen wani shaye-shaye ko wani kisa ko sata ko abin da ya gama da wannan, to wannan bai kamata a yi magana a cikin mutane a ce mutumin banza ne, wannan zunubi. Amma wanda ya zamanto halak, mutumin da yake bayyana saban Allah, ko da ya yi a wani wuri a ɓoye, sai ya zo cikin mutane ya ce ga abin da nake yi, na yi kaza, na yi kaza, na yi kaza, to kaga wannan mutumin banza ne, ko da an yi mummunan zato a kan shi, an yi daidai, saboda shi ya bayyana haka. ‘Yan uwa masu girma, daga cikin magabata na gari Sufyanu Sauri yake cewa zato kala biyu ne, zato na farko shine zato wanda za ka samu zunubi, idan kaga bawa daga cikin bayan Allah wani mai imani, sai kai zaton mutumin banza ne, kuma sai ka faɗi, to wannan ka samu zunubi. Zato na biyu wanda ba ka da laihi shine kaga wasu da wani daga cikin bayan Allah, sai ka ce wannan mutumin banza ne, a zuciyarka take taraya maka, tana ta maka saƙo kala-kala, kawai can an jima sai kace kai zuciyar nan ba gaskiya take ba kai dai baka furta a bakinka ba to wannan bakkar lahi amma yanzu zuciyarka ta gaya maka ta raya maka kuma baban bakinka yayi magana zaka shiga cikin laihin masu muna na zato ga bayin Allah Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yana umurta bayu masu imani su bar diyawa daga cikin abubuwa na zato kuma manzanmu tsiran Allah da aminci Allah tabbata a gare shi yana mana hannunka mai sanda yana mana kashedi game da mummunan zato yace ina muku kashedi da mummunan zato saboda babu ƙarya da ta wuce mummunan zato duk mutumin da zai zato to ƙarya yake inda yana da gaskiya ya wadi gaskiyan mana amma kace ina tsammani ko ina gani Imam Bukhari da Muslim suka rawaito da wannan hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mana hannunka mai sanda akan cewa muhasa zato zato ƙarya ne dan uwa masu girma yana daga cikin muna na zato ga bayin Allah shine zamanto mutane ba su da aiki ko kuma wani ba shi da aiki sai bin mi wane yake yi tatabbul aurat wane yayi shekara aru aru yana aikata aikin kirki yau so daya shedayar rinjaye shi yayi aiki mummuna ko so biyu ko so uku wani ya sa mashi ido to wannan haramu bai kamata ba ka daga kallon shi ina zai tuntube dan ka hodi duk lokacin da yayi daidai sai ka kauda kai in yayi kuskure sai ka sa ido to wannan haramu ne bai dace ba da kuma mutane wanda za su rika neman aina ne wane ya kuskure ta lallai biya ta dauke shi to shi wannan gaba zai rike ko da yayi gaskiya ko da ya aikata aikin alheri so 100 ko 99 in yayi laihi daya to wannan laihin zai rike to kaga wannan mummunan hali ne Allah subhanahu wataala ya hana mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana kashedi malam sai yake cewa duk wanda ya zamanto aikin shi sa ido ga bayan Allah dan ya musu hukunci yace to wannan yayi kowa halaka babu halakakke kamar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk mutumin da zai ce mutane sun lalace ai yanzu zamani ya lalace duniya ta lalace manzo Allah yace shine lalacacce duk mutumin da zai bude baki yace babu mutanen kirki yanzu a duniya kowa ya lalace dan yaga an yi wata banna ko yaga wani ya wani zalunci ko yaga an yi wani babban laihi sai yace kai yanzu duniya ta lalace mutane sun halaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to kai ne halakake lokacin da ka faɗi wannan magana hadisi ne wanda Imam Muslim ya rawaito shi to shine sai malai ya fasara haka shine duk mutumin da yace mutane sun lalace babu na kirki to shine lalacacce shine ba na kirki ba Imam Al-Khattabi da ya fasara wannan hadisi sai yake cewa mutane ba sa gushewa suna aibata mutane in aka kira mishi sunan wane sai ya ce mutumin banza ne can an jima ma ana hira kuma aka ce wane shi ma sai ya ce mutumin banza ne shi dai ba a taba kiran wani ba ya ce a wannan mutumin kirki ne ko kuma za a iya kaza da shi to duk mutumin da ya zamanto wannan shi ne halin shi kuma yake bayyana laihukan mutane a wajen mutane Imam Khattabi ya ce wannan mutumin ya fi kowa zama lalacacce ko kuma fadawa halaka da lalaci to duk mutumin da ya zamanto baya suturce masu imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisai barkatai da yawa ya karantar da mu cewa mutum ya ma dan uwan shi tsara a nan duniya Allah ya mishi a kiyama yana daga cikin haƙƙi na bawan Allah masu imani ya zamanto yana sutura ba wani abin burgewa bane ba wani abu bane na hira wai kaga wani ya aikata wani abu kazo cikin mutane baka mishi nasiha ba baka ja kunnan shi ba baka zamna ba da shi baka san miye dalili ba ka ce wai daga abin da ke aikatawa to Allah zai kama ka da rakon azaba amma idan ka rihe kai shiru to a gobe kiyama Allah subhanahu wataala zai kawo ka yace bawa ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza yace eh ya Allah yace je kana maka sutura dalilin sutura da kawa wani bawa na a duniya ya aikata mummunan aiki baka zo cikin mutane ka hodi ba to kun ga wannan shine halaye na bayan Allah na gari amma mummunan hali ne mutane da suke sa ido wani bai da aiki sai wannan to shedan ya shiga jinin jikin shi ya ku masu imani kusan cewa irin wannan zato da ake na masu imani a rika musu zato marasa kyau so da yawa yana da sababba akwai dalilan da suke kai ai mutane aikata wannan abu na farko shine irin mutanen da zai ce shi kadai ne mai imani shi kadai yayi sallah, shi kadai yayi karatun Qur'ani, shi kadai yayi azumi, shine Allah dan aljanna ya dauki kanshi shi. To kenan sai ke ganin kowa lalacacce ne. To duk mutumin da shedan yazo mushi yace mushi kai kai kowa imani, kai kai da dan aljanna a zuciyarka yake raya maka, to ya kamata ka karyata shi, ka tuba zuwa ga Allah. Wannan idan ka ga kanka kai kowa kai dan aljanna ne, to zaka ga mutane kenan suna aikata mummuna, kuma kai zaka zace su zato wanda yake mara kyau. Malam sai yake cewa wannan mutumin sai ya ga cewa shi yana kan daidai, mutane suna kan ƙarya. To wannan siffa ta farko kenan. Sababi na biyu shine sababi na mutum ya zamanto zuciyar shi ta lalace. Kazamta da dauda ya shiga cikin zuciyar shi, to sai ya ga kowa ma haka ne. Sai ya ga ganin babu mutanen kirki a nan duniya, babu wani nagari, saboda yanda yake tunanin shi, yanda yake saban Allah, kowa ma haka ne. To kuma ya wannan abun yana kai mutum zuwa ga akwai karamcin tunani, akwai karamcin hankali, da kuma karamcin imani. Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu. Yan uwa masu girma, yana daga cikin sababba na munana zato ga masu imani shine mutum ya rika bin san zuciyar shi. In zuciyarka ta ce maka abu kaza, bakka tsaya ka tantance meye dalili, meye daidai, kawai bi kake. To wannan ba karamin musiba bane, ba karamin laifi bane mutum ya bar zuciyar shi kara zube babu lizami. In ta ce kai gabas, kai gabas, in ta ce kai yamma, kai yamma, to wanda za ta iya ka saka ka rika mumuna da zato ga masu imani. Yan uwa masu girma, kusan cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci bayu amma suna da rauni. Din aka ce wani dan adam ne, to zaka same shi yana da rauni a wani bangare. Wani yayi kaza wajen ibada, bangare kaza, wani ma bangare kaza. To kakka ce duk abin da kai wani ma sai yayi, in bai bi mutumin banza ne, to wannan shedan ne yake raya maka haka. Yan uwa masu girma, kusan cewa musulunci ya isko, ko kuma akwai magana akan cututtuka. In ana magana, malamai sun magana akan cututtuka iri-iri. Akwai cuta wadda take a gangan jiki, akwai cuta wadda take ta ciki, ta shahi zuciya da sauransu da ruhi. To musulunci bai bar mu ba kara zube. Musulunci sai ba mu magani akan cewa lalle ne duk mutumin da ya samu kanshi shedan yarin jaye shi yana munar zato ga yan uwan shi, to akwai magani. Magani na farko shine mutum yayi tuntuni cewa wane ne dan adam, waye bawan Allah, wannan bayu da Allah ya yi su gaba daya, yaya suke, meye matsayinsu a wajen Allah subhanahu wataala. In kana tunanin wannan, yana rage maka zato mummuna ga masu imani. Yace kuma kasancewa dan adam huwa yana mantuwa, wannan kuma siffa ce ta shi wadda take liƙe da shi hal abada. Kuma kasancewa dan adam yana da rauni, wannan ita ma siffa ce tana liƙe da dan adam. Kenan zaka iya ganin ya aikata wani laifi, sai ka bashi uzuri, ka ce ta yi wane ya mance, ta yi wane wani rauni ne ya shige shi da irin jaye shi. Sai ka ce to wannan zai sa mutum ya rika ba bayu masu imani uzuri. Umar ibn Khattab yake cewa radiyallahu ta'ala an, yace kada ka yi zato ga wata kalma da ta huto daga bakin wani mai imani sai alheri. In aka zo aka ce maka wane ya yi magana akan kaza, to ko da baka san magana ba, abu na farko ka sa a zuciyarka magana da ya alheri ce. Inji Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an, yace in kuma ba ta alheri ba ce, sai ka samu wata kofa yanda zaka karkata magana ta koma ta alheri, yace to mai da ta haka nan, karkata ta wajen alheri, kada ka karkata ta wajen sharri. To wannan magani ne na farko wanda yana warkar da zuciyar da ta zama to batta da aiki, sai sa ido ga masu imani mai suke aikatawa, mai suke yi. Magani na biyu shine kiyaye ko mutum ya diba ɗan uwantaka da take tsakanin masu imani. Imani mumune junansu ya sa musu wasu ɗan uwantaka ta musamman. To wannan ɗan uwantaka ta musamman za ta sa kodawa ne ya yi kaza, ya ka ce a ɗan uwana ne, abu kaza aikata ɗan uwana ne, sai ka ba shi uzuri. Magani na uku shine mutum ya yi nisa da wasu abubuwa na shubha, kakka je ka rika shiga wajen abu wurare na laifi, saboda mutane za su zace ka cewa kai ba mutumin kirki bane, ko kuma yi kake ka shiga gidan giya, ka shiga gidan karo, ka shiga kaza, ko da neman wani kake zuwa, ko kuma wani abu kake a ciki, ko wani aiki ya kai ka. To in ka yawaita wannan, zaka iya samu matsala game da irin zaton da mutane za su maka tunda ba san ba me ya kai ka wannan wurin shi kuma wurin banna ne ka riga kare kanka sai malai ya ce to inda ka samu kanka a wata matsaya ta cewa za a zace ka kai mutumin banza ne kana cikin gidan giya ga ka a gidan karuwai ga ka kai dagon giya ga ka kai kaza ko wajen kisa yace to ka tsaya kama mutane bayani duk wanda ya ganka ka mushi bayani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ga uwar mumunai Safiya radiyallahu ta'ala anha manzo Allah yana itikafi a cikin masallaci sai ta kawo mushi ziyara da ta kawo ziyara sai manzo Allah ya tashi ya raka ta gidanta ya je kowa an je can cikin dare sai ga wasu su biyu da sai ga manzo Allah sai suka sunne kai suna gaugawa sai manzo Allah ya ce kuzo 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 na yace musu kuzo yace ku kalle ta wannan uwar ku ce Safiya ce bintu Huyay ke nuna ke nuna cewa in ka ga wani ya ganka a wani wuri ka mishi bayani ga abin da ya kawo ni a gidan giya ya ganka ka ce wani dan uwana ne ya kan gare nake so in hudo shi yana cikin gidan giya kenan ya san me ya kawo ka yace musu wannan Safiya ce mata ta ce kuma tare daga cikin uwan mumunai sai wannan mutanen suka ce subhanallah ya makin Allah ya zamu zace ka da irin wannan zato yace musu a ba haka bane shedan yana yawo a cikin dan adam yanda jini yake yawo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce na muku haka ne dan kan shedan ya samu kofa tsakani na da ku kar ku je ku ruka cewa manzo Allah ya tsaya da mace manzo Allah yayi kaza manzo Allah yayi kaza kuma shedan sai ya sa musu to amma da manzo Allah ya kira yusu yace mata ta ce uwar ku ce uwar mumunai shikenan abin ya warke duk da cewa su suna ganin abin ba zai faru ba to amma shedani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina tsoron shedan ya jefa muku wani abu na shubha a cikin zukatanku to wannan magani ne yanwa masu girma in Allah subhanahu wataala ya sa mutun ya shiga wani wuri mummuna to yayi yanwa su bayani ga abin da ya kawo ni ga abin da yake kaza ga abin da yake kaza yanwa masu girma yana daga cikin abubuwan da yake lalata al'umma irin wannan zato in ka ce wane ba mutumin banza musamman manyan mutane in aka samu malamai magabata kamar iyaye a cikin gida a ce baban su wane mutumin banza ne malam wane mutumin banza ne shugaba wane mutumin banza ne a ƙarshe mi zai faru lalaci zai yadu dan yaro in ya san baban shi lalacecce ne lalacewa ta sauki gare ta dalibi in ya san malamin shi lalacecce ne inda gaske ne lalacewar shi sauki gare ta haka kuma talakawa da shugaban su in suka san shugaban lalacecce ne to su ma lalacewa a wajen su sauki gare shi to shi yasa waɗannan mutanen ahlul khair iyaye malamai shugabanni to bai kamata ba a cikin mutane a riƙa magana malam wani mutum banza ne baban su wani mutum banza ne shugaba wani mutum banza ne a'a ko da sun aika tarihiwa ake saboda mi tarbiyyar da take kan shi abin da yake bayan shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cikin bayu nagari اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا حول لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما من رقو الله سبحانه وتعالى من توسلي اغريشي دايكا مكاوا مدوقكين سركي wannan damana Allah ya bamu ruwa daidai karhimu Allah kuma subhanahu wataala ya bamu cimaka cimaka mai albarka Allah ya samu daga cikin bayu nagari Allah ya kare mana imani Allah ya tarbiyatar da mu da ƴaƴanmu da shugabanninmu da sauran jama'a ƴan uwanmu musulmi na duniya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah ya kawo musu agaji musamman kuma ƴan uwanmu na Gaza Allah subhanahu wataala ya taimake su Allah ya agaza musu akan wannan zalunci Allah subhanahu wataala ya kawo musu wani dauki na musamman اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله